والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم. إلهي نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك، ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك، وعطفة نور تحصننا بها من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي من عفوا منا تكون وني تارو ينزو ناكا ناتهو دي دن متابع كراتو إلا كو منتي تلاتين كو أربعين دن نكو معنا تيغا ودا حلوطة من شانتارا كما عندنا نتي muna kitabu salat babu ma jaa fi nida'i li salat mun karanta dai nassin hadisin a satin da ya gabata mun ci amma zamu bayani wannan satin haddathani yahya an malik an yahya ibn sa'id annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qad arada an yattakhidha khashbatayn yudrabu bihima liyajtami'a an-nasu li salat fa uri abdullah ibn zaid al-ansari thumma min bani al-harith ibn al-khazraj khashbatayn fi an-nawm فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان فتونا حديثا أروي تشي دقى يحيى دقى إمام مالك دقى يحيى بن سعيد الأنصاري يتشي من زان الله تيرا دائمين تان الله استبتع قريش ياسو يدو كيوسو واتن kata itatuwa kata kai guda biyu irin a rika bubbuga katako dinnan yanda ake yi a nasara suke in za su kira zuwa wurin ibada yutrabu bihima da a rika buga junan su dan mutane su taru don sallah sai aka nuna ma Abdullah ibn Zaid al-Ansari aka nuna masa a cikin bacci shi asalin shi ansari kuma a cikin ansari ma shi dan bani Harith ibn al-Khazraj ne aka nuna masa shi watan waɗannan irin waɗannan guntayen itatuwan guda biyu a cikin bacci sai ya ce inna ataini lanahu mimma yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan ko sun yi kama da irin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nema bari shi ma ya dauke su ko irin da yana tunani haka fa qila sai aka ce alatu adhinuna lisalat me yasa ba za ku rika kira ba adhan shine watan sanarwa ba za ku rika sanarwa lokacin sallah ba wa adhanun ko min Allah ko yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istayqadha sayyazu manzan Allah tira da mincin Allah tabbata gare shi lokacin da ya farka fa zakara lahu dhalika sai ya ambata masa wannan fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil adhan sai manzan Allah tira da mincin Allah tabbata gare shi ya umumi da adhan kafin mu shiga cikin hukuncin hadisin ina son a mukalli muhimmancin azan a cikin addinin musulunci mun sani azan akwai malaman da suke ganin ma farin line watan saboda muhimmancin shi an yi sabani wasu na ganin shi fardhu ainin ne wasu na ganin shi fardhu kifayatin ne wasu na ganin a sunna ce muakkada kamar da yanda yake a mazhaban malikiya amma duk da sunna ce muakkada da mutanen gari za su ijma'i ce sun kisi azan za a iya kashe su saboda wannan za a iya yakan su gaba ɗayan su addini ya yadda da wannan shi yasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake hadisin bukhari da muslim na abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma in yazo gari baya shiga garin ya kai hari garin da ba na musulmai ba sai ya jira gari asuba ta yi in aka ji kiran sallah to shine alaman garin musulmai ne sai a kyale mutane in ba a ji kiran sallah ba ko da misali ba kawai shine ma'aunin da za a gane wannan garin ba na musulmai bane a kai musu hari da wannan matsayin na azan a cikin addini da wannan matsayin watan na kiran sallah a cikin addini mu lura ta mafarki Allah subhanahu wataala ya bada shi ta mafarki saboda haka masu ganin cewa mafarki ba hujja bane a cikin addini ko mafarki ba abin da za a dogara da shi bane ko kamar yanda ake fadi kaji ana cewa mutane sun maida addinin su mafarkai da sauransu a rika cewa an gani a mafarki da sauransu gaskiya sun yi kuskure domin saboda muhimmancin mafarki a cikin addini sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tsira da mincin Allah tabbata a gare shi kullum aka idar da sallan asuba kamar yanda yake cikin hadisin bukhari farkon abin da yake tambayan sahabban sa in yi assalamu alaikum wa rahmatullah shine shin me kuka gani a baccin ku waye mafarkin wani abu saboda muhimmancin mafarki lidarajati ina yawan fadin mai uwa addinin namu ma na musulunci gaba ɗaya da mafarki ya fara ko mun karanta a cikin sahih bukhari awwalu ma budi abihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam min alwahyi arru'ya sadiqa farkon abin da aka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi daga wahayi shine mafarki ta gaskiya saboda shi mafarki abu ne mai muhimmanci a cikin addinin musulunci wanda yake ba abin zubarwa bane musamman in ya zama farkin alkhairi musamman in ya zama farkin alkhairi wato in mutun yayi mafarki domin wani hadisi yana cewa in kaga abin da ke faranta maka rai to daga malaika ne daga Allah ne kai albishir da shi ka ji dadi amma in kaga abin da ke bakanta maka rai abu mummuna to shikenan kawai daga shedan ne ka watsar da shi bayana nufin duk abin da yake ya bakanta maka rai bai da asali ko batil bane wannan dai manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yayi dan ya kwantar da hankalin mu'minai ya sa musu nutsuwa a cikin zuciyarsu kuma a gina rayuwar mutane akan tafa'ul ba akan wato dan duk mutumin da ya san cewa ga wani mummuna abu da zai faru da shi bai da kwanciyar hankali to dan a gina rayuwar mutane akan samun irin wannan kwanciyar hankali aka ce to ya dauka daga shedan ne sannan kamar yadda muke fadi mafarki ba duk mutum ne in ya ga abu yake nufin ma'ana daya ba dan mutane biyu sun ga abu daya shahararren kissan Ibn Sina da kowa Ibn Sirin afwan da kowa ya sani ko na mutane biyu wanda suke mafarkin kiran sallah wannan yayin mafarkin yana kiran sallah yazo wajen Ibn Sirin ya ga mishi yace a zaka je aikin haji wani ma yazo yace wallahi shi ma mafarkin ko yana kiran sallah yace kai ko zaka sata a yanki hannunka kaga dukan su mafarkin abu daya suke kiran sallah amma qabi'an su da yanayin su yace kuma shi hujjan shi na zaka je aikin haji wa azin fil nazibil haji ya tuka rijalan wa azin fil nazibil haji shi kuma wancan a hujjan shi wa azana mu'azzinun ayyatu al-ayru innakum lasariqun kaga dukan su dai daga qur'ani ne aka samu dukan su ta'azin ne amma wannan ta'azin ne na fata wannan ta'azin ne na aikin haji dan haka ba duk abin da mutun ya gani ko ko mutane biyu ba dole lalai su ga mafarki daya ya zama ma'anar sa daya ba wannan kenan akwai mafarkin da shi kullum mafarkin gaskiya ne to wannan shine mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai wannan kebancewa ce maziyya ce khususiyya ce kebancewa ne Allah subhanahu wataala yayi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ka ganshi to hakan ne wannan mafarkin gaskiya ne kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce bukhari da muslim da sa'iru su yayi ko man ra'ani fil manami faqad ra'al haqqo ko kuma wasu riwayoyi fa sayarani fil yaqzati ko fa sawfa yarani ko fa inna shaytana la yatakawwanuni kaga duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya gani wannan tabbas ne to amma zai yuyu mutun ya ruya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma a cikin wani abu wanda ba wai kuma duk abin da ya maka umarni da shi ko duk abin da ya ce maka ko duk abin da ka ji ya faɗa shikenan shi ma wannan abin da ma'anar sa na hakika yake nufi ba zai mutun ya ruya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaga yayi wani abu wanda yake abin bai san hukuncinsa ba to zai yuyu ishara ne zuwa ga wani abu kai a cikin kanka misali in mutun ya ruya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin wata hay'a wacce take ba ta yardarwa ba to ishara ce gare shi cewa akwai wannan hay'an a tare da shi yake kokarin gyara ba yana nuna masa cewa wannan hay'an ya halatta bane shikenan je kai wannan abin misali ma'ana dai watan duk in kai ruya da sayyidina rasulullahi na an ruya haƙin ne amma ba duka ne baya buƙatar tawili ba wani ruyin yana buƙatar tawili wani ruyin kuma baya buƙatar tawili Allah subhanahu wataala ya ganar da mu ala kulli halin abinda nake so in faɗi anan shine mafarki a cikin addinin musulunci abu ne mai muhimmanci abu ne mai girma wanda ana ta'awili ana gina ibada ma a kansa mun ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kira a ranar lailatul qadr abinda ya faɗa masa bai shine inni qadra aitu ru'akum qad tawata'at 'alaiha wato yace na ga mafarkan ku sun yi yawa akan cewa wannan dararen ne na 27 ko kuma dararen 10 ga watan karshen 10 karshe na Ramadan saboda haka to ku neme shi a cikin waɗannan kwanakin kaga ru'a manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallama kuma akan shi ya gina dan haka dai ru'ya lalle abu ne mai muhimmanci amma kuma ru'ya baya kore
yaqini baya kora shahidu baya kora abin da aka sani misali kaddara mutun yayi ruya da manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata gare shi sai ya ce mishi gana zauna a garin su lafiya lau misali sai ya ce kaje kai daga yau kullun kai kai ta salatul musafir a masallaci kai ta kasru misali yadda umurni ne ma ga Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne haka ne manzon Allah ya gane amma ba zai fi sallan kasru ba saboda wannan umurni ina fatan mun fahimta dukkan umurni ne daga manzon Allah amma ba zai yi ba ina fatan mun fahimta dan menene domin umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yaqazatu ya saba wannan ya kora wannan shine mutum in yana zaune mukim a garin su ya salla ya cika sallansa ko to su anan sai wannan salatu musafir sai ta nemi tawili wannan shine exactly kisan da nake yau fadi har anan na san na fada ba su daya ba su biyu ba kisan al-izzum ibn abdussalam ko wanda wata rana wani malami bawan Allah ya ruya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki ya ce masa ka je wuri kaza zaka sami rikazi in aka ce rikazi shine ma'adani ko dukiya wanda magabata suka aje suka bizni a kasa ko dai haka rayuwa har ta sa ya zama yana karkashin kasa sawa'un wanda wasu suka aje ko ko ma'adani ne wanda dama yana nan a tabi'anci duka akan kira shi rikazi domin ma'adani ma yana da hukuncin rikazi yace idan ka je ka samu ba kuma humusi akan ka ka dauka ka ci lakadan ake cewa kai ne lakadan naka ne ba humusi akan ka shikenan yaje daidai wajen da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya gaya masa yaje ya duba wurin ya ga kuma wannan rikazin daidai adadin da aka faɗi to amma kuma sai ya dauka ya rasa yanda zai to shi zai ci ba humusin koko akwai humusi a kansa yana samun malamai yana fatawa ya tambaye wannan ya tambaye wannan duk malamai suka ce ai tinda dai manzon Allah ka gani sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka to ai shikenan ka je ka ci abinka halal malak aka je wajen malam al-izzu ibn abdussalam yace eh gaskiya ne manzon Allah ka gani ruya haƙƙi ne amma kuma sai ka fitar da humsi ce ya zaka yi wannan magana a kiran wakan Allah gashi kaza kaza yace eh yace ai saboda mafi girman abin da zamu dauki wannan mafarkin mu bashi matsayin hadisi mafi girman matsayin da zamu bashi ko mu bashi matsayin hadisi hadisi wanda mutum ɗaya ya ruwaita sunan shi hadisul ahadi dan shi kadai muka ji hadisin a bakin sa ko ba haka ba sunan sa hadisul ahadi to hadisi mashhuri wanda mutane da yawa suka ruwaita daga mutane da yawa kuma wanda suka fi wannan mutumin inganci sun ce wa fil rikazil khums saboda haka sai wannan hadisin duk da ingantacce ne mun yadda sai wancan hadisin wanda mutane mafi yawa suka ruwaita wanda yafi inganci sai ya share wannan hadisin saboda haka sai dole a koma ma wancan hadisi dan haka wannan kuma malamai daga nan suka ci dalilin wannan suka gane cewa falalan al-izzu ibn abdussalam akan su da cewa lalle al-izzu yana gaban su a cikin ilimi da wilaya da sanin Allah da sauransu dan haka dai abinda nake so in nuni zuwa gare shi ruya abin dogara ne a cikin addinin musulunci matukan bai yi karo da wani asali daga cikin asalolan addini ba matukan bai yi karo ba zai kaga abu a bacci ya zama ibada ko azkarai da dama sahabbai sun gansu sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Al-Hakim da At-Tabarani a bacci ne ya gani da Imam Ahmad ko yaga wata itaciya ta zo gaban sa tana zikiri ko Allahumma ij'alni indaka biha zukhra wa tajawaz anni biha isma wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawuda zuwa karshe a bacci ne ya gani yazo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya gaya masa ya rasulullah ga abin da na gani a bacci wani zikiri ya gani a bacci yace bai bar wajen ba sai da yaji sayyidina rasulullahi a sujada yana wannan addu'a kafin ya bar wajen yana zaune suna zaune saboda haka ashe a bacci za a ga abu a bacci sahabi matashi wanda bai fi shekara 10 ko 11 12 ba a lokacin yaga abu a bacci yazo ya gaya masa yiduna rasulullah manzon Allah wanda kai tsaye yake daukan sako daga wajen Allah subhanahu wataala amma kuma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace ya maruwaita a baccin ma a wurin itaciya a baccin ma itaciya aka ji tana yi to amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba yayi saboda wannan yana nuna mana cewa har a bacci ma in mutum ya sami wani zikiri wanda yake aka duba aka ga wannan zikirin ba wani abu wanda yake ya saban Allah a ciki ba wani abu wanda yake kauce ma hanya a ciki ya halatta yi aiki da wannan abin bal daga cikin sunna ne ma mutum ya dauki bacci watan abubuwan da yake gani a ruya sashi na addinin sa matukan ba sai karo da addini
saboda ar-ru'ya salihah min ar-rajul salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa wato mafarki ta gaskiya daga mutun nagari inji manzon Allah tsira da insha Allah tabbata gare shi hadisin bukhari da muslim daya ne bisa 46 annabta wato in ka kasa annabta 46 to mafarki mai kyau za ta iya kwasan kashi 1 bisa 46 na annabta kaga ko ba yanzu ba sauran annabta to abin da ya rage sune irin waɗannan mubashirat din da nubu'at din wanda yawancin su kuma ta hanyar mafarki bayan Allah suke samun su duk mutumin da yake son mafarkin sa yayi kyau kuma yake son mafarkin sa ya zama ru'ya haqqin ya zama ru'ya ta gaskiya to ya zama yana bacci cikin tsarki duk mutumin da yake bacci cikin tsarki watan ba zai kwanta ba sai ya tabbatar yana da alula ya kwanta baccin sa to babu shakka in Allah ya da mafi yawan abubuwan da zai gani cikin baccin sa za su zama abubuwa ne tabbatattu wasu da yawa daga cikin mu in suka kwanta cikin tsarki suka yi wasu azkarai da ake yi kafin ai bacci watan azkaran da sunna ta ce a rika yi kafin bacci to in suka kwanta ma bidiyon abin da zai faru da su a rayuwar su na gobe Allah ke nuna musu da yawa daga cikin ku suna ganin wannan duk abin da zai faru da shi gobe zaka je wuri kaza ka yi kaza sai kawai in aka dawo ana yi sai ka kama ana mashi ana za dawowa da abin ne ko ai haka na gani ko jiya a bacci ai haka na gani to duka wannan dai watan kowa Allah zai iya masa wannan ya danganta da tsarkin zuciyarsa da yanda ya zama yana cikin tsarki lokacin da zai yi baccin sa to wannan dai kenan watan a matsayin muhimmancin ru'ya a cikin addinin musulunci dan dai magana gurgudu akai to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan babin yana magana akan azan kira zuwa ga sallah malamai sun yi sabani kamar yadda nace akan menene hukuncin sa bayan ijma'i akan cewa shar'iyyar sa cewa yana cikin addinin musulunci wanda yake kuma ya zo ijma'in nan Qur'ani ya tabbatar da shi hadisin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya tabbatar kuma ijma'in malamai ya tabbatar da shi wallahu alam to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya so ya dauki khashbatain wannan wani abu ne na sayyidina rasulullahi wallahu alam kila Allah ya sanar da shi ga ta yanda abin zai zo ga muhimmancin watan dan a koyar da al'umma muhimmancin irin wannan hanya sai ya bar abin su zo dan ma lokacin da sayyidina abdullahi ibn zaid ne zai ce na gani ya rasulullahi wani ma a wurin sai ya tashi ya ce wallahi ya rasulullahi ni ma na yi irin ruyan shi sayyidina umar wani ma ya tashi ya ce ya rasulullahi wallahi ni ma na yi ce to araru akum kaftawa ta'at alayhi malamai sun yi sabani akan kaifiyar ruyan don lokacin watan da shi sayyidina Abdullahi ibn Zaid ne yazo ya fada masa sayyidina Rasulullahi abin da ya gani to sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya lakkana masahabbai mun sani yana da masu masa kiran sallah guda biyu shahararru ko na farkon su sayyidina Bilal ibn Rabah da wanda lokacin da aka zo din ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qum ila bilalin falaqinhu fa innahu anda minka sautan yace ka tashi ka lakkana ma Bilal wannan abin da ka gani kai Abdullahi ibn Zaid duk da kai ka gani a bacci amma ka lakkana ma Bilal ya zama shi zai rika yi saboda yafi ka zakin murya yafi ka murya mai nisa wata in ya daga murya ya kira tunda manufan shi shine a sanar da jama'a to in ya sanar za a ji shi fiye da kai to mun sani sayyidina Bilal yana cikin masu kiran sallah ga manzon Allah sai da mutum Allah shine ma mafi shahara mai kiran sallah bayan shi akwai Abdullah ibn Ummi Maktum shi ma yana cikin masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiran sallah bayan sa akwai Abu Mahdhura Abu Mahdhura ya inganta a hadisi cewa sayyidina Rasulullah ya lakkana masa kiran sallah an yi sabani akan yaya kiran sallan yake duk dai hanyoyi ne guda uku na azan wanda yake duka sun inganta sun zo a cikin hadisi sun zo watan da sabani na farko shine tasniya kaman yanda yake a cikin hadisin Bukhari da Muslim umira bilalun an yushaffi al azana wa yutira al iqama watan an yi ma Bilal umurni ya yi azan kiran sallah so bibbiyu to so bibbiyun nan an yi sabani wasu suka ce Allahu akbar Allahu akbar na farko a wajen kiran sallah za a yi tarbiyin shi shi za a yi so hudu kenan ko sannan sauran kuma duk za a yi so bibbiyu a kiran sallah wasu suka ce a za a yi har Allahu akbar so biyu tunda dai an yushaffi al-adhana aka ce haka kuma sauran gaba ɗaya su ma za a yi so bibbiyu wasu suka ce a za a yi Allahu akbar so hudu kuma za a yi kalimar shahada ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ta hanyar tarji'i watan tarji'i za a faɗe su a zuciya so biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a zuciya sannan kuma sai a maimaita su da ƙarfi so biyu wannan shine tarji'i wasu kace ta haka za a yi aqwal talaza kamar inda yake shi ma akan ikama an sami aqwal guda uku ko ah wasu kace duka za a yi daidai Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya lil falahi qad qamatis salatu Allahu akbar watan qad qamati ma za a yi shi so daya wasu kace a za a yi kad kamar so biyu kuma duk hadisi sun zo an yushaffi al azana wa yutra al iqama wani riwaya ya zo illa kad kamati salatu ko sai dai kad kamati salatu shi kadai ne ba za a yi shi so daya ba saboda haka sai wasu ka tafi akan cewa to shi so biyu za a yi kad kamati salatu Allahu akbar wasu ka ce a a za a yi tarbawatan tasniyan takbirin farko da na karshe la ilaha illallah kam ijma'an so daya ake yi ijma'an wannan ba sabani amma sauran duka an yi sabani tsakanin tarji'i da tarbi'i wallahu a'lam mata la ilaha illallah karshe to kuma kaida shine a ko da yake dai zamu zo a hadisi mai zuwa bayan shi mai za a ce da sauran su malamai sun yi ijma'i cewa bai halatta mutun yi canji a cikin wannan kalmomin kiran sallan ba misali kaman wurin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan irin mu yan layin soyayya sai ka ji kai kalman yayi maka nauyi sai ka ce ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullahi misali wato wanda ba su iya fadin sunan haka nan to bi halatta ba domin ibada ce tauqifiyya idan aka ce shi kuma abu ibada ce tauqifiyya to dole ka yi shi yanda aka saukar da shi ba maganar mutun ya kawo canji komin kankantan canji a ciki shi yasa waɗanda suke cewa ashhadu anna aliyan waliyullahi a cikin kiran sallah to sun yi abin da bai halatta ba a cikin kiran sallah ko da yake abin da suka fadi gaskiya ne ko da yake gaskiya ne amma dai bai halatta ba zuwa gaba wani zai zo ya ce maka watan abin da yasa ce ko da yake gaskiya ne yanzu misali wanda kai ka san babanka misali ko ka san danka dan danka ka fi sani kan babanka ko mutum ya fi san dan sa haka Allah ya faɗa ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum ba aba'ahum ba kama ya'rifuna abna'ahum danka ka fi sani dan danka ka san daukan cikin sa ka san randa aka haife shi ka san tasowar sa gaba daya amma babanka ai akwai marhalan da baka san shi ba hala ta'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ko bai san komai ba a wannan lokacin da kuma ba wanda zai iya daukan qur'ani ya rantse sai dai ta hanyar gwaje-gwajen jini da sauransu babansa ne amma danza zai iya wannan rantsuwa ko ba haka ba to shikenan sai a zo kiran sallah sai ka ce kana da da Aliyu sai ka ce na shaida Aliyu dana ne misali na'am maganar gaskiya ne amma bai halatta ba ko ba haka ba to dan haka shi ibada ce tauqifiyya ibada tauqifiyya kuma ana yin ta yanda tazo wata rana an mun tambaya cewan mai kiran sallah idan ya zo kiran sallah bayan ya ce la ilaha illallah ya kara shi da kanshi muhammadur rasulullah ya halatta ko bai halatta ba na manta wajen da aka yi mun tambaya idan da daga murya ne to nassi bai zo da wannan hukuncin ba idan da daga murya ya ce muhammadur rasulullah to nassi bai zo da wannan hukuncin nassi yayi shiru akan wannan amma ya saba da abin da ake yi tun daga zamanin manzon Allah abin da ake yi shine ba a ci daga murya a ci amma idan ba da daga murya bane to ya ma wajaba ina fatan mun fahimta saboda hadisin da zamu karanta a gaba hadisin da zamu karanta a gaba yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu to a wata riwayan wanda yake tana nan a cikin siyahu gaba daya thumma sallu alayya thumma sallallahu liya alwasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi arju an akuna ana huwa ko yace bayan kun idan kuka ji kiran sallah to ku fadi irin abin da mai kiran sallah yake fadi sannan ku yi min salati to wanda yace muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi salati ne ga manzon Allah dan haka ka zarge shi ina fata mun gane amma baya cikin ibadan kiran sallah baya cikin azan mutum yana kiran sallah yanda ya daga murya da la ilaha illallah misali ya daga murya da salati ga manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi suna yi mutanen wasu kasashe mu da yake nan ba a yi za ku ga abin ba kamar bako maganar misali amma yanzu in ka je kasar Masar 90% masallatan su bayan sun ce la ilaha illallah sai ka ji kuma sun fara salati ga manzon Allah tsira da mincin Allah da karfi sallallahu alaihi wa sallama to gaskiya baya cikin lafuzan kiran sallah kuma malamai kamar Ibn Hajar yayi magana mai tsawa cikin Fathul Bari cewa abin da yafi dacewa shine in ma mutun zai ya zama ya sauke muryarsa da wannan wallahu a'lam domin ma wani hadisi ya faɗi irin salatin da za a yi da irin addu'an da za a yi ko اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة wani riwaya ya kara wa darajatar rafi'a amari alwasilata wal fadila wa aqfu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad wallahu a'lam. Fi aka nuna ma sayyidina Abdullah ibn Zaid ibn al-Ansari thumma min bani al-Harith ibn al-Khazraj hashabataini fi an-nawi fa qala inna hataini lanahu sai ce ai wadannan sune irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqila la faqila ala tu'adhinuna lis-salat sai ce ya ba za ku yi kiran sallah ba za ku yi wannan wani riwaya an ce fa ba sallahu malakan wato sai Allah subhanahu wataala ya aiko wani mala'ika mala'ika ne shi Abdullah ibn Zaid ya gani a cikin bacci ko ko wani riwaya da manzo da yazo ya ga masa sayyidina Rasulullahi sai ke ce ai wannan mala'ika ne yazo ya sanar da kai rubiya haddi wallahu a'lam. Fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina staiqaza fa zakara lahu dhalika sai yazo wurin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya farka ya fada masa abin da ya gani wani yana nuna cewa halaccin ka je ka nemi fassarar mafarkin ka ko so da kaga sayyidina Abdullah ibn Zaid da ya gani yazo ya fada masa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka ba laifi bane mutun ya nemi fassarar mafarki amma ka nemi fassarar mafarki mai kyau karka nemi fassarar mummunan mafarki in ka gama mummunan mafarki kawai ka rufe kai shiru dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan an bar maka bonus to ka karbi bonus din karka je ka fadi ka sami tashin hankali ko idan ka ga mafarki mare kyau to kai shiru daga shedan ne kai shiru karka ga ma kowa amma in ka ga mai kyau to kai albishir da shi daga cikin albishir zaka iya fadi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil azan sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umurni da kiran sallah fa haddathani an malik an ibn shahab an ada ibn yazid an al-laythi يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أرويت على إمام مالك على ابن شهاب على عطاء ابن يزيد الليثي على أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يتشي من ذا الله إرادة من شأن الله سببت أقريش يتشي إذا أمكوك جكرن صلى توقف فإرن أبن دمي كرن صلى يكي واتن إن يتشي الله أكبر الله أكبر كما كتشي الله أكبر الله أكبر أشهد بندا hayya ala salati da hayya ala falah wannan domin yana magana ne da kai hayya ala salati to hadisi yazo in yace wannan sai kace la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala falah sai kace la haula wala quwwata illa billah kuma a ka'idar kiran sallah a daidai nan ne kawai sunna ya tabbata a sunna cewa mai kiran sallah yana ilwa'i da kawo kansa watan ba'a wannan layyin da ake yi da kai hagu da dama sai a wajen hayya ala salati hayya ala falahi hayya ala salati za a yi dama hayya ala falahi za a yi hagu shikenan ba kamar yadda za a ga wasu yanzu da an fara kiran sallah ana ta rangwa da kai wannan dai ba an ce laifi bane domin ba mu san saurin cewa abu laifi ne in nassi bai ce abin laifi bane amma dai ya saba da kaifiyan kiran sallan sunna to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake ko me ya kuke yi kuma a ka'ida ko mene ne ko kana karatu ne ko kana karatun qur'ani ne shine mafificin zikiri in ka ji kiran sallah to an yi umurni da ka dakata inda kake ka maimaita abin da mai kiran sallah yake yi ya gama ka yi wannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tambema manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wasila din sannan ka ci gaba da abin da kake yi daga cikin lalacewan zamanin mu kiran sallah idan wasu suka ji in ba na jama'an da suke tare da su bane suna daukan shi kaman kida wannan yana daga cikin bala'i wanda ya cancanci kuka saboda shi a ce ana cewa Allahu akbar bai ce gunki akbar ba bai ce malamin shi ko matsafi akbar ba Allahu akbar yace Allahu akbar amma wai tunda ba dan barayin ka bane Allahu akbar bai yake bane abin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya yake fada shi kaje a wajen sa amma tunda ba dan barayin ka bane ba ruwan wannan duka yana daga cikin tuntunar dole ne duk abin da zamu yi domin mu yake irin waɗannan matsaloli Allah ya taimake mu. Faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Watan ku fadi irin abin da mai kiran sallah yake fadi kamar yadda muka ce koda ko me kuke yi ko me mutun yake yi wajibi ne ya tsaya ya maimaita irin abin da mai kiran sallah yake fada. To, hadisi na gaba yana da dan tsawo. Zamu karanta shi mu fassara kawai amma zamu bar bayani kamar yadda nace na san wasu sun zo a makare ina cikin halartar wani meeting ne na taso ne yanki domin mu zo mu taba karatu koda dai na minti 30 ne mu uzuri dan komawa wajen taro ne وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عفوا وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا wata arwaita daga Imam Malik daga Sumayyi Maula Abi Bakr ibn Abdurrahman daga Abu Salih ibn Samman daga Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah wata na lada wanda yanzu shi aka maida abin wofin tarwa duk in kaga ladan wai har taki ake wai ladan baya kudi ko duk in kaga ladan ji inda mutum ya da ya zama ladan to shi banda amma dai banda ladan din Saudiya ko ko irin ko da har na ko ina ma ce kawai wato wani da ke inda mutum zai je neman aure ma ya ce shi ladan ne to shi wofintacce ne ko abin ba abin kulawa bane ah to kaga wannan yana daga cikin alamar lalacewan al'umma ladanci addinin musulunci babban abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fi kowa tsawon wuya wato wuya mai kyau ranar tashin kiyama ladane da mutane sun san abin da ke cikin shi na lada wasaffil awwali da kuma abin da ke cikin sahun farko a masallaci malamai sun yi sabani anan shin ana nufin sahun farko ne ko riga zuwa domin wasu na ganin abin da ake nufi shine riga zuwa ba wai dole sai ka shiga sahun farkon ba in kaga iyayenka a sahu da sauransu sai ka ja baya ka bar babanka ya shiga ba laifi bane kyautatawa ne shi ma wasu kace a'a ana nufin dai kawai shiga sahun ne to shine sai a yi ta danfi ana son sai an shiga cikin sahun farko to dai sabani ne wanda kowa yana da yanda ya fahimci nasu thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi sannan kuma ba sami dama ba sai dai su yi ƙuri'a a wani ma'anan istahama zai iya nufin yin ƙuri'a watan sai an yi ƙuri'a sannan za a samu zai kuma iya nufin sai an yi jefefeniya da mashi watan kamar min babu mubalaga lastahamu watan min tarami bisihani to in zai yi a ce sai an yi jefefeniya da mashi ne koko a'a sai an yi ƙuri'a shine yafi kusa da ma'anan da ya dace to da za su yi wannan ƙuri'an dan a ce ni ne a sahun farko koko da sai za a yi wannan jefefeniyan da mashi watan kamar za a yi yaki dan a zama a sahun farko amma muka lura da ka'idan addini na isari wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa da makamantan wannan sai mu gane cewa kila dai da stahamu na ƙuri'an yafi kama da dacewa to kuma babu shakka ithari kullun abin da ake so ne ba wai ko da yaushe imtithalul amri shine yake zama abu mafi kyau ba wani lokaci iltizamul adab zai iya fin imtithalul amri dacewa watan ga umurni ya zo maka amma kai ladabi sai yafi kyau kamar yadda muka sani yadda ya faru a wajen sallah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya taba samun sayyidina abdurrahman ibn auf yana masa abbai sallah sayyidina rasulullahi yace ya cigaba da sallah ya tsaya ya cigaba da sallan shi ko ya sallan shi aka idar ya limanci wata rana kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sami sayyidina abubakar yana sallah sayyidina abubakar ya ji motsin mutane sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana ce mishi ka tsaya kai sallan ka yace ina wane nan abu kuhaba ya koma cikin sahu kawai to kuma malamai suka yi ijma'i wannan abin da sayyidina abubakar yayi yafi wancan abin da sayyidina abdurrahman ibn auf yayi dukan su daidai suka yi amma dai wannan yafi daidai dan haka lizimtal ladabi so da yawa yana fin bin umurni Allah ya karanta mu walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilayhi da sun san irin ladan da ke cikin zuwa masallaci da wurwuri wasu ka ce abin da ake nufi kenan wasu ka ce a yin sallan ita kanta da wurwuri to amma mun sani yin sallah da wurwuri shine mafi kyau banda salloli biyu ko salloli biyu guda ɗaya an yi ijma'i a jinkirta ta shine mafi fici saboda hadisai ita ce isha'i guda ɗaya kuma an yi sabani da yawa sun tafi akan cewa jinkirta ta shine mafi fici saboda hadisai da suka zo akan haka ita ce azhar wallahu alam to wasu kace tahajjir anan yana nufin zuwa masallacin da wuri kawai wasu kace a'a yana nufin yin ita kanta sallan da wuri wallahu alam lastabaqu ilayhi da sun yi rige-rige to kaga kalmar rige-rige zuwa gare shi zai iya nuni zuwa ga cewa zuwa da wurin ne ake magana watan ana son mutanen da suke riga kowa zuwa masallaci kuma kowa ke riga su fita walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi an tambaye ni malami aka ce wai me yasa ku ake zuwa wurin ku a rika cewa ku yi addu'a wurin mutane ba kawai kowa ya roki Allah mana da kansa yace a'a yace abin da yake faruwa shine yanzu in kaje ofishin mutum wani babban duniya sai ka sami wani a zauna a wajen ka gama abin da zaka yi ka bar shi a wajen in kana da wayau in kana neman wani abu a wajen wannan mutumin to nema ta wajen wannan mutumin ko wanda ka samu a wajen ka bar shi a wajen yace to mu mutane suna zuwa ne su same mu a masallaci muna zikirin Allah fadar Allah kenan ko su gama sallah a idar su bar mu mu ci gaba da zikirin Allah yace to tunda mu suna ganin mu kullun a fadan mun tare to ba mamaki in suna da wata bukata wajen mai fadan su biyo da ita ta wajen mu Allahu a'lam walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi da sun san abin da ke cikin sallan isha atama dan tana nufin sallan isha an yi maganganu akan halaccin kiranta da wannan sunan ko rashin halacci to amma dai ga wannan hadisin ya zo da shi a haka a cikin riwayar ma har aka ce ma Imam Malik ya ka kira ta atama yace haka naji malaman riwaya sun fada a riwayar Bukhari kenan yace aka ce ya zaka ce mata atama alhali wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tu galiban nakumul a'rabu ko kada ku bar a'rab su rinjaye ku cikin kiran sallan ku ta isha sallan atama ku rika ce mata sallan isha ko ku kiran sallan magriba sallan isha ita ce magriba yace to amma sai ga wannan hadisin ko manzo Allah ya kira ta atama to yace wallahu a'lam wasu malamai suka tafi akan cewa ya halatta a kira ta atama wasu suka ce a'a wancan hadisin la yughaliban nakumul a'rabu ya shara wannan hadisin saboda haka bai halatta har yanzu a kira sallan isha'i atama ba sai in a matsayin riwayan hadisi ne wallahu a'lam wannan dai magana ne shi ma mai tsawo wa sulhi watan sallan isha da asuba dan sune sallolin da ake adubu ba a cika riya ba a cikin su kuma su suka fi wahala ga mutumin da ya gaji kila watan abinda ake nufi anan matsala ce mai bukatar bayani kuma ba lokaci watan abinda ake nufi a ganin wasu malamai matsalar ba wai tana cikin wata sallah ce tafi wahala kawai ba wai tana cikin cewan a sallan isha ne tabbas tabbas da sallan asuba tabbas dole ba kaman can hafizu ala salawati was salatil wusta so da yawa sallar al'asr ta kan fi wahala ga wasu wasu kuma sallar asuba me yasa sallar al'asr ke wahala yawanci ya tashi office kan yaje gida rana ta fada ya tashi office lokacin sallah bai yi ba kan yaje gida shi kuma ba zai tsaya a hanya ba to irin wannan mutumin domin lokacin komawa ne daga aiki yawanci tana haifar da makaran yinta ga jama'a to a wannan sai ya zama to ita ce mafi wahala amma dai hikiman atama da subhanan wurin kila jin bacci da gajiya da kuma duhu lokacin cikin duhu ake yi dan haka duk wanda ya zo dan Allah ne amma yanzu yake duk fitillu sun cika gari ko ina to ba dole wannan ma'aunin ya zama yana kan atama da subhi su kadai ba sai su zama sun hau dukkan sauran salatai musalloli musamman sallan azhar ita ma mafi yawa ana mitin lokacin ta yake yi ko mafi yawa ana taro kuma wallahi manyan nan suna taro ba tashi su sallah suke ko an ce wani gwamna an zuwa da taro wani sabon gwamna ya tashi zai je ya sallah ne tashi zai bishi shi ma sai shugaban kaza ya ce ware kai ka zauna shekara hudu muna taro da kai anan baka taba tashi ga je sallah ba sai yau da kaga wanda zai je masallaci kai ma ka ce za ka masallaci to Allah ubangiji ya garar da mu da sun zo mata koda da rarrafe saboda watan matsanancin muhimmancin su assalamu alaikum wa rahmatullahi sallahu alaihi ina da bar tambayoyi zuwa gobe insha Allah tambayoyin da muke da su na yau insha Allah gobe su ma za a ansa su kuma an roki cewa gobe ma mu maimaita karatun da aka yi a baya domin karin bayani a cikin insha Allah za mu maimaita sallu